إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوزا مقارة باب الأذان إن شاء الله تعالى نلتاف بلوغ المرام درس ديك كرن تدمو دوكو كي دسوك شافي الإقامة حكونش حكونش دسوك شافي إقامة تسلى. وعن جابر رضي الله عنهما أنكر بو حديثي دقى جابر الله يقارى مصير داشيد مهي فنسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال مزون الله يا قيام بلال إذا أذنت فترسل إذا ذاك يكرا صلى سيك يسيبي يعني بتأنن ولا تعجل kada kai garaje a samu kana yin kiran sallah a hankali, wato kana jan kalma a hankali. Fatarassal kalma ta ar-rislu bi kasri ra'i wa sukuni sini wa risla ar-rifu wa tu'ada, wato yin kiran sallah a hankali ba tare da yana gaggawa ba shine fatarassal, kai saibi wajen kiran sallah. وإذا أقمت فحضر كما إذا ذاك إقامة سيكا غنغرو. الحضر من كل شيء تحضره من ألو إلى سفل. أبو منصور محمد بن أحمد الملقب بالأزهري مالم اللغة واندي شهر دسونا الأزهري الإتاف تهذيب اللغة وانا مالم يارسي هجرانا دي شكرا داري أكد سبئين shekaransa 1164 da mutuwa. A littafinsa Tahzibul Lugha yana cewa al-hadru min kulli shay'in tahduruhu min uluwin ila sufli. Da larabci idan aka ce fahdur ana nufin ka gangaro, kamar mutum ne yake kan hawa a ce ya gangaro. Wal mutawa'a minhu alayhi inhidar, abinda annabi sallallahu alayhi wa sallam yake nufi shine أسرع وعجل في التلفظ بكلمات الإقامة. إذا ذاك إقامة سيك يسوري كمر وانديك يسوكو وادك كان تدو فتو كي سوري وجنفرت كالمؤمن إقامة. أما شران صلى أنا صن كي سيدي كذا كي سوري وجنفرت كالمؤمن شران صلى لها كشي شران صلى أنا صو أيش دا سوري. أما إقامة kira sallah ana so a yi jinkiri, amma iqama ana so a yi ta da sauri. Don haka fatarassal ma'anansa la ta'jal, kada kai garaje wajen furta kalmomin kiran sallah, kai a hankali, saboda ana so ne ka sanar da mutane idan ka yi sauri babu mamaki wani ba zai ji ba, nan da nan ka yi ka gama. Amma ana son kai a hankali ka ɗauki lokaci mai tsawo wajen iqama fahdur, sai kai sauri ajil bi talaffuz biha. annabi sallallahu alaihi wasallam yace waj'al baina adhanika wa iqamatika miqdara ma yafrughu al-aqilu min aqlihi, kuma ka saka lokaci tsakanin kiran sallarka da iqamarka gurgudan wanda zai ishi mai cin abinci ya gama cin abincinsa. Yace al-hadith, duk inda kaga ya kawo kalmar al-hadith yana nuna cewa hadithin yana da saura. Rawahu at-Tirmidhi, al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito hadithin wa da'afahu, kuma yace hadithin yana da rauni. Yana sunan at-Tirmidhi kitabu salati abwab al-adhan babu ma ja'a fi tarassul fi al-adhan, hadithi na 195. Tamam al-hadith, عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال مزون الله يا قيام بلال يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك إذا أذنت فترسل في أذانك إذن ذاك يكرن صلى سيكي سيبي وجن كرن صلى وإذا أقمت فاحضر كما إذن ذاك إقامة سيكي سولي waj'al bayna adhanika wa iqamatika qadara ma yafrughu al-aqilu min aqlihi wa sharibu min shurbihi, kasa lokaci tsakanin kiran sallarka da iqamarka wanda zai ishi mai cin abinci ya gama cin abincinsa, mai shan abin sha ya gama shan abin shansa. Wal mu'tasiru idha dakhala liqada'i hajatihi, haka ma wanda yake cikin matsi idan ya shiga banɗaki zai iya gama biyan buƙatar sai fito kuma ya samu sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala taqumu hatta tarawni, kuma kada ku miƙe wajen gyara sahu sai kun gani. Wannan hadisin kamar yanda Ibn Hajar ya faɗa, al-Imam at-Tirmidhi yace yana da rauni, babu shakka hadisin bai inganta ba. Ba al-Imam at-Tirmidhi kadai ba, al-Imam an-Nawawi shi ma a Kitab al-Majmu' ya ce hadithin yana da rauni, mujallar na uku shafin 118 ya ce isnadul hadithi da'ifun, haka kuma in ka duba irwa'ul galil hadithin 228. Amma Albani yana cewa hadithin yana da rauni amma ƙarshensa ya inganta, inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala taqumu hatta tarawni, kada ku miƙe wajen gyara sahu sai kun gani. Wannan ya zo a sahihul Bukhari, babu shakka yana sahihul Bukhari kitabul azan babu mata ya kumu nasu idara awul imam inda al-iqama, hadisi na 611. Amma duk da haka akwai inda Albani ya nuna hadisin ya inganta, shine as-silsilatu sahiha, hadisi na 887, domin akwai riwayar Ubayy bin Ka'ab ba Jabir bin Abdullah ba, riwayar ta yi kamar wannan wacce Ibn Hajar ya kawo a littafin Bulughul Maram, wato da wancan riwaya ta Ubayy bin Ka'ab ya kawo a Bulughul Maram da ya fi dacewa, saboda wancan riwaya ta Ubayy bin Ka'ab ita ce riwaya ingantacciya, riwaya ce wato da ta inganta, hadisin yana da kyau. Ubayy bin Ka'ab ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce ya Bilal ij'al bayna adhanika wa iqamatika nafasan, ya kai Bilal ka numfasa tsakanin kiran sallarka da iqamarka, idan aka ce ka numfasa ka bada tazara tsakanin kiran sallah da kuma iqama. Yafrughu al-aqilu min ta'amihi fi mahalin, mai cin abinci zai gama cin abincinsa a cikin tsanaki, wa yaqbil mutawaddi'u hajatahu fi mahalin, mai alwala zai gama alwalarsa a cikin tsanaki. Wannan hadisin ya inganta, yana littafin al-musnadul imami ahmad, kuma ba wai Ubayy bin Ka'ab ne kadai ya ruwaito shi ba, akwai Salman al-Farisi, akwai Abu Huraira, Allah ya kara musu yarda. In ka duba sahihul jami' as-saghir hadisin 150, wato riwayoyin kashi biyu ne. Wannan riwayar da Ibn Hajar ya kawo a cikin Bulughul Maram shi da kansa ya ce al-Imam at-Tirmidhi ya nuna hadisin yana da rauni, amma hadisi na biyu wanda yake magana akan a samu tazara tsakanin kiran sallah da iqama shine hadisin Ubayy bin Ka'ab da Salman al-Farisi da Abu Huraira. Ibn Hajar bai kawo shi a cikin Bulughul Maram ba. wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka al-imamu shaukani a littafin nailul autar mujallar na biyu shafi na 13 yake cewa wal hadisu yadullu ala mashru'iyyatil fasli bainal adhan wal iqama. Wannan hadisi yana nuna mana an shar'anta samun tazara tsakanin kiran sallah da iqama. Wannan hadisi yana nuna cewa ya kamata a samu tazara tsakanin kiran sallah da iqama. Wa karahatul muwalati bainahuma, kuma makaruhi ne, babu kyau a jera tsakanin su ana gama kiran sallah a tare da iqama, domin idan akai haka lima fi zalika min tafwiti salatil jama'a ala kathirin min al-muridin laha, mutane da yawa da aka kira su lokacin da ladan ya kira su suna shirin zuwa, kafin su iso an yi iqama har an gama sallah, kaga kiran da aka yi musu bai tasiri ba. Domin dama ya kamata idan an kira su a bada tazara su amsa su iso, sannan a tada iqama ay sallah. Yace li anna man kana ala ta'amihi, al-imamu shaukani yace saboda wanda yake cin abinci au gaira mutawaddi'in, ko kuwa lokacin da ladan ya kira sallah ba shi da alwala, halan nida a lokacin da aka kira sallah ba shi da alwala, idza tamarra ala akli ta'am, sai ya ci gaba da cin abincinsa, domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan, don an kira sallah ba za ka bar cin abincinka ba. Manzon Allah ya ce mai cin abinci ya ci abincinsa fi mahalin, a cikin tsanaki, saboda an kira sallah kare bar abincin, au tawaddu'a li salati, ko kuwa da ba shi da alwala lokacin da aka kira sallah, saboda haka sai tashi kafin ya je alwala an yi iqama, fa tadkhul jama'a, sai ya rasa wannan jam'i, au ba'daha, ko kuwa ya rasa wani tashi na jam'i din, mai dalili bi sababi ta'ajili, saboda gaggawa da aka yi na yin iqama, wa adamil fasli, da rashin ba da tazara tsakani, ba a raba tsakani ba, la siyama idza kana maskanuhu ba'idan min masjidil jama'a. Al-imamu shaukani ya ce musamman idan gidansa yana da nisa daga masallaci, saboda a ka'ida matukar ka ji kiran sallah wajibi ne ka amsa, ko da tsakanin gidanka da masallacin ya kai kilomita guda, muddin kiran sallah ya iso kunnuwanka kuma ba uzuri ne kake da shi ba, wajibi ne ka amsa wannan kira. To idan gidanka yana da nita, ana gama kiran sallah an tada iqama, kafin a iso an gama sallah, saboda haka gobe ba za ma ka zo sallan ba, sai ka ce ka sani kafin ma ka je za a gama. Don haka al-imamu shaukani ya ce fattarafi jinkirta iqama, fattarafi bil iqama nau'un min al-mu'awanati ala albirri wa taqwa al-mandubi ilayha. Idan aka jinkirta iqama, wani nau'i ne na taimakon mutane akan ayyuka na shari'a, ayyuka na kyautatawa, da kuma abin da ya shafi tsoron Allah, al-mandubi ilayha, wanda shari'a ta faɗaitar da mu dama ta'awanu alal birri wa taqwa, ku taimaka ma juna akan ayyuka na kirki da kuma ayyuka da suka shafi tsoron Allah. Kaga idan aka jinkirta iqama, an taimaka wa mutane da dama su samu sallah. Idan an gaggauta iqama, to babu shakka jama'a da yawa ba za su samu ladan wannan jam'i ba, ba za su samu wannan sallah ba. Na'am, domin koda ba su samu sallan ba, suna da ladan jam'i. Wannan shine abin da manzon Allah ya karantar, muddin ka bar gida ka zo masallaci kana samu ladan jam'i cikakke, koda baka samu wannan sallah ta jam'i ba. Amma dai ka halarci sallan, shine manufar kiranka da aka yi. Idan baka samu dama zuwa ba, kiran bai ma'ana ba. Mu ci gaba. Yace walahu, a wajen shi, yana nufin al-imamu Tirmidhi, domin shi ne wanda ya kawo hadisin da muka karanta a baya. Walahu, a wajen shi al-imamu Tirmidhi, har yanzu a kitabu salati abwabul azan, babu ma ja'a fi karahiyatil azan bi ghairi wudu'in, hadisin 200. An abi huraira radiyallahu anhu, an karbo hadisin daga abu huraira, Allah ya kara masa yarda, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتي لا يؤذن كدواني يكيران صلى إلا متوضئ سيمي الولا. كدواني يكيران صلى سيمي الولا. أما كما وضعفه أيضا. ابن حجر يتي الإمام الترمذي يارون نوانا حديث شيما. وتو شيما وانا حديث ياتي ينا دروني. ينا ضعيف سنن الترمذي hadisi na 33 kuma al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi a Kitabus Salat hadisi na 201 mawqufan ala Abi Huraira. Qala Abu Huraira, Abu Huraira yace la yunadi bis salati illa mutawaddi, kada wani ya kira sallah sai mai alwala. Wato hadisin nan al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi ta fuskoki guda biyu. Na daya shine wanda Ibn Hajar ya kawo a littafin Bulughul Maram, wannan marfu'un ya jingina shi ga annabi. Annabi ne yace la yu'azzinu illa mutawaddi'un, kada wani yayi kiran sallah sai mai alwala. Sannan al-Imam Tirmidhi a gaban wannan hadisin kuma ya kawo wani hadisin, shi wannan hadisin ba a jingina shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Yace qala Abu Huraira, Abu Huraira ne yace la yunadi bi salati illa mutawaddi, kada wani ya kira sallah sai mai alwala. Wannan riwaya ta farko Abu Huraira ya jingina ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fada, a riwaya ta biyu bai jingina ta ga Annabi ba, shi da kansa ne ya fada kada wani ya kira sallah sai mai alwala. Al-Imam Tirmidhi bayan ya kawo hadisin yace wa hadha afahhu min al-hadith al-awwal, jingina maganar ga Abu Huraira yafi inganci akan jingina maganar ga manzon Allah. Duk inda ka ga riwaya an jingina ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada a kira sallah sai da alwala, wannan hadisi bai inganta ba. Wakhtalafa ahlul ilmi fil adhan ala ghairi wudu'i, al-Imam Tirmidhi yace kuma malamai sun samu sabanin fahimta game da kiran sallah ga wanda bashi da alwala. Menene hukuncin mutum ya kira sallah bashi da alwala? Fakarihu ba'du ahlil ilmi, wasu malaman sun karhanta. وبه يقول الشافعي وإسحاق ورخص في ذلك بعض أهل العلم كما رأى الإمام الشافعي إسحاق بن راهوي وأن سنون باب كو كمتم من دباشي دعال ولا يكرا صلى أما وسمع لمي سنتي باب ليفي سواي سكتي باب ليفي كما سفيان الثوري ابن المبارك الإمام أحمد بن حنبل. على كل حال دب إن دكسام حديثي يدتي وكدا أكرا صلى سيد الولا دا روايار دا أكد جنجناتا غا النبي da riwayar ma da aka ta tsaya kan Abu Huraira gaba dayansu basu inganta ba. Ya'ani fal hadithu ba'ifun marfu'an wa mawqufa, hadithin bai inganta ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai inganta ma daga Abu Huraira ba. In ka duba ba'iful jami' saghir hadisi na 6317 da ba'ifu sunan Tirmidhi hadisi na 201, cewa ladan ba zai kira sallah ba sai yana da alwala, sanna hadisi gaba dayansa bai inganta ba. Ta amma duk da haka ya kamata ladan ya zama yana da alwala din. Me yasa? Saboda la'akari da wasu hadisai daban ba wai wannan hadisin ba. Li'anna al-adhana min az-zikri, saboda kiran sallah zikiri ne, kiran sallah zikirin Allah ne. Tunda kiran sallah zikiri ne, sai mu koma mu duba ina hukuncin mutum ya yi zikiri bashi da alwala. Ba wajibi ba ne sai ka yi alwala kafin ka yi zikirin Allah, ko babu alwala za ka yi zikirin Allah. Amma akwai hadisin al-Muhajir bin Qunfuz annahu ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya zo ya samu annabi wa huwa yabul, annabi sallallahu alaihi wasallam yana bawali. Al-Muhajir ya tarazza manzon Allah yana bawali. فسلم عليه سيما سلم فلم يرد عليه, منظر الله بمير مسد وانن سلم با حتى توبع سيدي يقام بولي كما ما يي الولا باين يقام بولي كما يي الولا. ثم اعتذر إليه سيما منظر الله يباشا حقولي كي حقولي أصبو ده شي بيساني با يباشا حقولي سيدي مثلا إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهره, ni na kyamaci in yi zikirin Allah sai fa in ina da tsarki, au ala tahara, sai in ina da tsarki koko ala tahara, illa ala tuhurin au ala taharatin, face ina da tsarki, wato ba ni son in yi zikirin Allah sai ina da tsarki. Yanzu ka duba an masa sallama ya mayar da amsa sallama, mayar da sallama shine wa alaikumus salam wa rahmatullah, ashe zikiri ne annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya faɗa mayar da sallaman nan zikiri ne, sallaman kanta zikiri ne. Tunda sallama ta zama zikiri, kiran sallah ba, don wa alaikumus salam wa rahmatullah ya kunshi addu'a ne da sunan Allah tabaraka wa ta'ala, kiran sallah ma kuma ya kunshi sunayen Allah, ya kunshi sunayen Allah. Wannan hadisin ya inganta yana kitabul majmu mujallal na 3 shafin 105 da kuma silsilatu sahiha hadisin 834 da sahihul jami'i sagir hadisi na 2468. Fa in azana ala ghairi tuhurin jaza, kaga wannan ya nuna kenan kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake amsa sallama saboda bashi da tsarki, sai da ya gama tahara sannan ya amsa wannan sallama, ya gwada cewar yana da kyau ladan yayi alwala kafin ya kira sallah, amma ba sharadi bane, ba sharadi bane. Haka shi kansa amsa sallama din koda baka da tsarki zaka amsa. Abinda manzon Allah ya faɗa, karihtu, na kyamaci in yi zikirin Allah sai ina da tsarki. Amma dan mutum ya kira sallah ba shi da tsarki, ba ma alwalan ba, ba shi ma da tsarki, kiran sallansa ya inganta. Koda zikirin Allah mutum ya yi ba shi da tsarki, zikirin nan ya inganta. Amma zikirin wanda yake da tsarki da alwala ya fi daraja akan zikirin wanda ba shi da tsarki ko kuma ba shi da alwala. قال الإبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى, إبراهيم بن يزيد النخعي ينا daga cikin kananan tabi'ai, an haife shi lokacin sahabbai suna da rai, don haka har ma yakan shiga wajen Aisha Allah ya kara masa yarda, wa huwa sabiyun, amma dai bai samu damar riwayato hadisi guda daga sahabin manzon Allah ba, saboda kafin yayi wayo, kafin ya girma sahabban sun kare sun rasu, saboda haka ana sa shi cikin kananan tabi'ai tunda bai zauna yayi karatu gaban sahabban manzon Allah ba, duk da cewa ya gansu, amma ya gansu yana karami. Ya rasu hijira na da shekara 96 bayan rasuwar manzon Allah da shekara 85, shine yake kira Ibrahimun Nakhai. Ibrahimun Nakhai yana daga cikin kananan tabi'ai, saboda tabi'ai akwai manyan su akwai kanana. Manyan tabi'ai su ne waɗanda suka zauna da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kananan tabi'ai su ne waɗanda ba su samu damar ganin sahabbai zama gaban sahabban manzon Allah da yawa ba. Idan ka duba sahihul Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya kawo maganar sa, yani ta'liqan fi kitabil azan babul kalam fil azan, yana cewa Ibrahimun Nakhai wannan tabi'i yace la ba'sa bi an yu'azzinu mu'azzinun wa huwa ala ghairi wudu'i, babu laifi ladan ya kira sallah ba shi da alwala. Al-Imam al-Bukhari ya kawo maganar ya saka ta a kitabul azan mu'allaqan. Haka ma al-Hasan al-Basri, al-Hasan al-Basri yana daga cikin manyan tabi'ai, al-Hasan al-Basri yana daga cikin manyan tabi'ai, shi kuma yana cewa la ba'sa an yabhaka wa huwa yu'azzinu aw yuqimu, babu laifi dan mutum ma ya kai ga yin dariya yana kiran sallah ko yana iqama, kuma ba zai take ba sai dai ya ci gaba. Wannan babban tabi'i ne, ka duba Fathul Bari sharhin hadisin da muke magana, wato in ka duba kitabul Imam al-Bukhari, kitabul azan, sahihul Bukhari, kitabul azan babul kalam fil azan, sharhin sa Fathul Bari mujallal nabi shafin 114. Don haka kiran sallah ba sharadi bane ayi alwala. Wannan dalili yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin, ko da dai hadisin ba shi da inganci, amma ya kawo ne saboda dama yana nuna maka yana nuna maka adillatul ahkam, dalilin da yasa aka gina hukunci. Wasu sun gina hukunci akan hadisi ingantacce, wasu kuma sun gina hukunci akan hadisi wanda bai ma inganta ba. Kaga idan ya saka ma a littafi ka karanta, ko da kana karanta littafin fiqh ne, sai ka kawo inda aka ce kada a kira sallah sai da alwala, to dama ka san dalilin malamin baya wuce hadisin Abu Huraira. To idan ka dama a cikin Bulughul Marami ko Ibn Hajar ya gaya maka, al-Imam Tirmidhi ya ce hadisin bai inganta ba, kaga ya taimake ka, ba wai ya gaya maka ne don ka yi aiki da shi ba. Amma kuma yin alwalan abu ne mai kyau, saboda la'akari da cewa zikirin Allah ne. Mu ci gaba. Yace walahu, har yanzu dai wajen al-Imam Tirmidhi, wajen shi al-Imam Tirmidhi yana kitabu salati babu man azzana fa huwa yuqimu, hadisi 199, an Ziyad bin al-Harith as-Suda'i. Ziyad bin al-Harith mun yi magana a baya cewa yana cikin waɗanda suka yi ladanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ziyad bin al-Harith as-Suda'i radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ziyad bin al-Harith yace manzon Allah yace wa man azzana fa huwa yuqimu, wanda ya kira sallah shi zai yi iqama, wanda ya kira sallah shi zai yi iqama. Al-Imam Ibn Hajar yace wa da'afahu aidan, wannan hadisin Al-Imam Tirmidhi ya nuna yana da rauni har wa yau. Wato duk dai hadisan nan da suke magana waɗanda ya koro su dinnan ba su inganta ba. Wa da'afahu aidan, ya raunana hadisin nan shi ma. Nassin hadisin shi ne amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an uazzina fi salati al-fajr, an yi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma Ziyad bin al-Harith as-Suda'i yana cikin waɗanda Annabi ya yi tafiya da su. To can da asubahi sai ya masa umarni ya kira sallah. Fa azzantu, sai na kira sallah. Fa arada bilalun an yuqima, sai bilal ya yi nufin zai tada iqama. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce inna akha suda'in qad azzana, dan uwa mutumin suda'i ya riga ya kira sallah. Wa man azzana fa huwa yuqimu, wanda ya kira sallah ko shi zai iqama. Al-Imam Tirmidhi yace huwa da'ifun inda ahli al-hadisi, wannan hadisi yana da rauni. Kuma ba wai Al-Imam Tirmidhi kada ya kawo hadisin ba, yana musnadul Imam Ahmad, yana sunan Abi Dawud, kitabu salati babu rajul yu'adhdhinu wa yuqimu akhar, hadisi na 512, da kuma sunan Ibn Majah, hadisi na 717. Amma kowace riwaya bata inganta ba. Kaduba da'ifu sunan Abi Dawud hadisi na 202, da'ifu sunan Ibn Majah hadisi na 152, irwa'ul galil hadisi na 237, da silsilatu da'ifa hadisi na 35. Hadisin Ziyad bin al-Harith yana nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man azzana fa huwa yuqimu, man azzana fa huwa yuqimu, wanda ya kira sallah shi zai yi iqama. To don haka sai aka samu matsala a nan. Malamai na fiqihu suka ɗauki wannan hadisi suka gina hukunci da shi, sun gina hukunci da wannan hadisi, don haka aka samu saɓani ma. Saboda a nan yana nuna hadisin kai tsaye yana nuna cewar Annabi ya yi hukunci in dai mutum ya kira sallah to shi zai yi iqama. To tunda ko an samu hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan umarni, kaga kenan ya zama hakkin mai kiran sallah ne ya yi iqama, hakkin mai kiran sallah ne ya yi iqama. Law sahha al-hadithu, to anan idan wani idza qama ahadul musallina as-salata ghayrul muazzin, wani ya kira sallah sai wani ya yi iqama, shin sallah ta inganta? Da hadisin na ya inganta, to babu shakka da za a ce an yi laifi. Don haka hadisin bai ma inganta ba, tunda hadisin bai inganta ba, don wani ya yi iqama saɓanin wanda ya kira sallah ba laifi ba ne, ba ya shafan sallah, domin kiran sallah yana waje da sallah, ita sallah farkonta kabbaran harama ne. Don haka malamai suke cewa lokacin da za a ƙulla niyyar sallah daga lokacin kabbaran harama ne, babu laifi niyyar ta riga kabbaran harama koko kabbaran harama ya riga niyya, amma dai lokacin kabbara ake niyya sannan da an yi sallama an gama sallah. Saboda haka duk abin da ya shafi kiran sallah da iqama baya bata sallah, saboda yana waje da sallah. Aikin kiran sallah shine wato jawo jama'a zuwa masallaci ayi sallah tare da su, amma wannan bai shafi ainihin sharadi na ingancin sallah ba. In ka duba fatawar lajnati da'ima a mujallad na 6 shafin 77, idza qama ahadul musallina salata ghayrul muazzin fa zalika ja'iz, idan ladan ya kira sallah sai wani yayi iqama, as-salatu sahiha, sallah ba ta bace ba, sallah ta inganta. Illa anna al-afdal, amma abinda aka fi so an yi tawallal iqama man tawallal azan, wanda ya kira sallah ya zama shi zai yi iqama, wannan shi aka fi so. To ya za a ce an fi so tunda hadisin ma bai inganta ba? Idan aka ce wanda aka fi so, abinda aka fi so shine wanda ya kira sallah ya yi iqama, me hujja? Ka duba silsilatu da'ifa hadisi na 35, malamin yana cewa hadisin nan da muka karanta a bulugul maram, hadisin Ziyad bin al-Haris, inna akha suda'in qad azzana wa man azzana falyuqim, ko kuwa wa man azzana fa huwa yuqim, hadisin la asla lahu bi hadha al-lafz, hadisi ne wanda ba shi da asali da wannan lafazi yanda yazo falyuqim, wanda yazo man azzana fa huwa yuqim yana a tabaqatul kubra litafi ibn sa'd, amma gaba daya hadisin bai inganta ba. Shine Albani yake cewa wa min athari hadha alhadith as-sayyi'a annahu sabbaba li itharati an-nizaa' bayna al-musallin, ya jawo sababi na jayayya tsakanin masu sallah saboda aiki da hadisin nan, wadanda ke daukan hadisi kai tsaye su yi aiki da shi ba tare da sun yi bincike game da ingancinsa ba, kama waqa zalika ghayra ma marra, sau da yawa ana samun jayayya a masallaci, wa zalika hina yata'akhkharu al-mu'adhdhin an dukhuli al-masjid li'udhri, ana iya samun uzuri da zai hana ladan ya shigo masallaci da wuri bayan ya gama kiran sallah, misali cikin sa ya murde saboda haka sai ya fada ban daki, kuma tayiwu ya samu larura mai tsanani wanda zai sa ya kai minti 30 a ban daki, ga liman ya zo, ga mamu sun cika, to wane ne ladan da ba za a yi sallah babu shi ba? Wani ya tashi ya yi iqama sai rigima ta kaure, ina hujjanka da za ka yi iqama alhali ba kai ka kira sallah ba, bayan annabi ya ce man azzana fa huwa yuqimu, wanda ya kira sallah shi zai yi iqama? Shine Albani ya ce wa lam yadirin miskinu annahu hadithun da'ifun, shi bai ma san hadithin bai ma inganta ba, la yajuzu nisbatuhu ilayhi sallallahu alaihi wasallam, bai ma kamata a jingina hadithin nan ga manzon Allah ba, faddulan an an yamna bihi an-nas min al-mubadara ila ta'ati Allah ta'ala, domin sallah ibada ce, bai kamata a jinkirta ta matukar an samu uzuri na ladan a kiyin sallah a ce za a jira sai ya zo ba, sai wani ya yi iqama sai a yi sallah. Hadisin nan da ya hana bai inganta ba, amma duk da haka malaman fiqh sun yi aiki da hadisin. Don haka in ka duba littafin fiqh al-kitabul majmu mujallad na uku shafin 128, kitabul mabsut mujallad na farko shafin 132, bada'i'us sana'i' mujallad na farko shafin 151, al-mudawwana ta imam Malik mujallad na farko shafin 180, kitabul umm na al-imam Shafi'i mujallad na farko shafin 86, kitabul mughni na ibnu qudama a mujallad na biyu shafin 71, kitabul insaf mujallad na farko shafin 389. Waɗannan littafai na fiqh in ka duba duk zaka ga sabani da aka samu kan wani yayi iqama sabanin wanda ya kira sallah, ya zama an rabu kashi biyu. Malaman fiqh sun rabu kashi biyu, kashi na farko suna cewa la farqa wa anna al-amra fihi muttasi', babu wani bambanci dan wani yayi iqama sabanin wanda ya kira sallah, fala ba'sa an yu'adhdhina rajulan wa yuqimu ghayruhu, babu laifi wani ya kira sallah wani daban kuma yayi iqama. Wannan ita ce fatawar malamai na farko na mazhabar Malikiya na zamanin da can, da kuma mazhabar al-Imam Abu Hanifa, wa qayyaduhu bi adami ta'azzul mu'azzin min ghairi iqamati ghairihi, min iqamati ghairihi sharadi ne idan wani zai yi iqama sabanin ladan wanda ya kira sallah, sharadi ne an tabbata wannan ladanin ba yi da saurin fushi, inda an san ladan mai saurin fushi ne to ai hakuri, yaji waɗannan malamai saboda ai haƙƙinsa ne tun daga hadisi, kuma hadisin bai inganta ba. Fahimta ta biyu wa huwa al-asah, wannan fahimta ita ce mafi inganci, fahimta ta biyu ita ce mafi inganci, annahu yustahabbu an yatawalla al-iqama man tawalla al-azan, mustahabi ne wanda ya kira sallah ya zama shi zai iqama, mustahabi ne ba sharadi bane amma mustahabi ne, ana son haka. Wannan ita ce fatawar malamai na mazhabar Malikiya na ƙarshe, don haka zaka gani a littafin mazhaba na Malikiya wa mazhabu Shafi'iyya والصحيح عند الحنابلة أكثر ما لم يفتوى دسكي بادا وكينا مستحبي ني با دولة بني ميسا سكا چه مستحبي با وي سبو دا ايكي دا حديث النمبا دا زا اي ايكي دا حديث النمبا دا چه مستحبي با سبو دا منظم الله يا اي عمر ني إذن النبي يا اي عمر ني يا زم واجب دا كاغا با اي ايكي دا حديث النمبا شيسا اكا چه مستحبي تو ميسا اكا چه مستحبي saboda aikin ladan ne yin iqama tsawon rayuwar manzon Allah an riga an sani Bilal in ya kira sallah shi yake iqama tsawon rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya nuna aikin ladani wanda ya kira sallah shine yake iqama to tunda kuwa a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya gudana kenan ya kamata a bar maladan waɗannan abubuwa guda biyu aikin sa ne da kiran sallah da iqama amma ba dole bane domin hadisin da yayi umurni bai inganta ba dalilin da yasa aka samu sabanin tsakanin malaman fiqhu wannan hadisin da muka karanta shine na farko hujja na farko hadisin Ziyad bin al-Harith as-Sudai as-Sadiq man azana fa huwa yuqim wanda ya kira sallah shi zai iqama amma hadisin mun ce bai inganta ba in ka duba silsilatu da'ifa حديثنا 35 من أذن فليقم وترواية وانا حديث من أذن فليقم من أذن فهو يقيم وان دي كرا صلى شذي إقامة كوكو من أذن فليقم وان دي كرا صلى سيئي إقامة شيوان نرواية من أذن فليقم حديث الله أصل الله باشد أصلي وانا حديث أما من أذن فهو يقيم شين وان دي كسنان الترمذي كمرين دا ابن حجر كاو أشكين بلوغ المرام wannan hadisi bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hujja ta biyu da ta sa aka samu sabani hujja ta biyu da ta sa malaman fiqhu da yawa suka gina hukunci akan wannan hadisi wato shine hadisin da yake gaba wato dalili na biyu wanda malamai suka dogara da shi sabanin da aka samu dangane da hukuncin wani yayi iqama sabanin wanda ya kira sallah shine hadisi na gaba ibn hajar ya ce wali abi daud a wajen al-imam abu daud yana kitabu salati babu fir rajuli yu'azzimu wa yuqimu akhar hadisi 512 fi hadisi abdullah bin zaid game da labarin abdullah bin zaid bai kawo labarin ba ya dai baka labarin ne mun riga mun karanta wannan labari abdullah bin zaid bin abdur rabbih shine mutum na farko wanda ya kawo lafuzan kiran sallah mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya nufe shi da yin mafarki aka koya masa yanda za a yi kiran sallah a cikin mafarki Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa manzon Allah ga irin mafarki da nayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai wannan mafarki ne na gaskiya an koya masa yanda za a yi kiran sallah a cikin mafarki lokacin da ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya umarce shi ya koya ma Bilal lafuzan kiran sallah Bilal ya kira sallah din shine Ibn Hajar yake bada wannan yake bada labarin yana cewa annahu qala wannan lokaci sai Abdullah bin Zaid yace ana ra'aituhu ni ne ne mafarkin ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ni ne ne mafarkin ya rasulullah ya'ani al-azan wato ni ne na ga mafarki na kiran sallah ni aka koya wa kiran sallah a cikin mafarki wa ana kuntu uriduhu kuma ni na kasance ina son kiran sallah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni ya karantar da Bilal lafuzan kiran sallah da aka koya masa a cikin mafarki amma sai yana gardama da manzon Allah ana ra'aituhu ni na gani ya rasulullah ni na kaza ni ne wanda wato ina son kiran sallah din wato yana nuna wa manzon Allah shine yafi cancantar ya zama ladan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya umarci Bilal ya kira sallah sai ya ce masa qala fa aqim anta to kai kai iqama kaga kenan manzon Allah kamar ya raba gardama tsakanin Bilal da Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih wanda aka koya masa lafuzan kiran sallah da farko ibn hajar yace wannan hadisin yana sunan abi daud yace wa fihi da'fun aidan shi ma hadisin cikin sa akwai rauni har yanzu bai kawo hadisin gaba daya ba illa kawai ya daddatse shi ya dai gaya maka an samu gardama tsakanin Abdullah ibn Zayd dangane da umurtansa da manzon Allah ya yi cewa ya karantar da Bilal lafuzan kiran sallah Bilal ya kira sallah din sai ya ce ana ra'aituhu ni naga ni ne mafarkin kiran sallah din yani al-azan wato yana nufin ni naga kiran sallah a mafarki wa ana kuntu uriduhu kuma ni na kasance ina son in yi kiran sallah din kala sai ya ce fa aqim anta to kai kai iqama idan Bilal ya kira sallah wannan hadisi bai inganta ba Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih babban sahabi ne ba zai yi jayayya ga annabi ba sallallahu alaihi wa sallam yanda labarin yazo an Muhammad ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Zayd yaron Abdullah ibn Zayd yaron sa shi sahabin da ya fara yin mafarki game da yanda ake kiran sallah aka koya masa lafuzan kiran sallah a cikin mafarki yaron sa ya bada labari yace kala arada annabi sallallahu alaihi wasallam fil adhani ashiya lam yasma'a shay'an minha manzon Allah yayi nufin aikata wasu abubuwa game da kiran mutane su zo idan lokacin sallah yayi an bada shawara ayi amfani da kararrawa amma duk da haka manzon Allah bai amfani da kararrawan ba kala fa uriya Abdullah ibn Zayd al adhan yaron yace sai babana Allah ya nuna mara yanda za a yi kiran sallah fil manami a cikin mafarkin sa fa atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai yazo ga annabi fa akhbarahu ya bashi labari kaga duk wannan ibnu hajar bai kawo a cikin bulugul marami ba ya daddatse maganar illa kawai ya gaya maka gashi magana da ta ku tsakanin Abdullah ibn Zayd da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo ya gaya wa annabi cewa ga irin mafarkin da yayi فقال تيمون ذو الله صلى الله عليه وسلم يتي ألقه على بلال كجيف كالمومن كبلال وتككويا مبلال فألقاه عليه سي كرن تد بلال فأذن بلال سي بلال ييكرن صلى فقال عبد الله سي عبد الله يتي أنا رأيته وأنا كنت أريده ني نغا مفركنا كما ني ناكسن تي إنا صن إنكرا صلى فقال سي النبي يتي فأقم أنت تو كي كي إقامة kaga yanda hadisin yazo kenan da dan tsawo ibnu hajar ko baya son hadisan sa su yi tsayi don haka ya daddace wannan hadisi yana al-musnadul imam ahmad yana kamar yanda muka ce sunan abi daud kitabu salati babun fi ar-rajul yu'adhdhin wa yuqimu akhar hadisin bai inganta ba kamar yanda ibnu hajar ya faɗa wa fihi da'fun aidan hadisin a cikin sa akwai rauni to duk da haka malaman fiqh sun yi aiki da wannan hadisi don haka yasa aka samu sabani wancan hadisi na baya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni man azzana fa huwa yuqim wanda ya kira sallah shi zai yi ikama wannan hadisin kuma fa manzon Allah ya ce Bilal ya kira sallah bayan Bilal ya kira sallah sai ya ce Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih yayi ikama kaga sai ya zama hadisan guda biyu suna karo da juna a karkamanta dukkan su babu wanda ya inganta amma dai malaman fiqh sun yi amfani da su wajen gina hukunci fa man zahaba mazhaban nasi wani malamin sai ya ce to daya ya goge daya ya za mu yi mu gane wanda ya goge wani sai a dubi tarihi labarin Abdullah ibn Zayd yana bayarwa ne lokacin da aka shar'anta makiran sallah din domin shine wanda yayi mafarki aka koya masa lafuzan kiran sallah ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa manzon Allah ya ce to karantar da Bilal ya kama kiran sallah kaga ya nuna kenan farkon shar'anta kiran sallah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih yayi iqama bayan Bilal ya gama kiran sallah wancan hadisi kuma fa na Ziyad hadisin Ziyad yana nuna daga baya abin ya auku Ziyad ibn al-Harith as-Sudai wanda annabi yake cewa man azzana fa huwa yuqim wanda ya kira sallah shi zai yi iqama kaga daga baya ne to tunda daga baya ne hadisin da muka karanta na farko ya share wannan hadisi kenan na biyu saboda haka sai wasu suka gina hukunci akan babu kyau wanda ya kira sallah ya zamanto ba shi zai yi iqama ba babu kyau wanda ya kira sallah ya zamanto ba shi yayi iqama ba ya kamata ladan da ya kira sallah shi zai yi iqama ka dubi bidayatul mustahid mujallad na farko shafin 147 sabanin da malamai suka yi. Amma in muka dawo mu yi la'akari da waɗannan hadisai, kowane ɗaya daga cikin su Ibn Hajar ya ce yana da rauni, haka magana ta kare. Inna al-asla jawazul amrayn, sai mu koma al-aslu tunda hadisan ba su da kyau. Asali shine babu laifi, tunda asali shine babu laifi magana ta kare. Illa anna al-afdala an yatawalla al-iqama man tawalla al-adhan idha tayassara zalika, abinda da yafi dacewa wanda ya kira sallah yayi iqama, amma ba sharadi bane, kamar yadda muka ce yana fatawal ladina mujallad na 77. Wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, domin aikin ladan ne ya kira sallah, aikin sa ne yayi iqama tsawon rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka ya kamata a ce ladan shi yake waɗannan abubuwa guda biyu. In ka duba al-baharu zakar musnad al-bazar lita shafin 196, don haka yasa al-imamu tirmizi da ya kawo hadisan nan, da ya kawo hadisin ziyad, bayan ya kawo hadisin a littafinsa jami'u tirmizi mujallad na farko shafin 241, yace wal amalu ala haza inda aksari ahlil ilmi, akasarin malamai suna cewa man azzana fa huwa yuqim, wanda ya kira sallah shi ya kamata yayi iqama, amma ba dole bane. Wanda ya kira sallah shi ya kamata yayi iqama, amma kace alqawlu bi karahati an yuqima ghayru man azzana fa ba'id, ba wai cewa makaruhi ne dan wani yayi iqama sabani wanda ya kira sallah ba. Domin idan kace makaruhi hukumin shar'iyyun, da zaran kace halal haram, makaruhi mubahun mustahabi, to ka dauko hukunci na shari'a. Da zaran ka faɗi ɗayan su yahtaju ala dalil, da zaran ka ce wannan abu makaruhi ne sai a ce to ina hujja, wannan abu mustahabi ne sai a ce ina hujja, wannan abu wajibi ne sai a ce ina hujja. In ka ce hadisin da yake bulugul marami sai a ce ma Ibn Hajar ya ce bai inganta ba, kaga kenan hujjar bata inganta ba. Ka duba ila'us sunan, ila'us sunan littafin Sheikh Zafar Ahmad bin Latif At-Tahanawi, wani malamin Pakistan, yana daga cikin malamai da suka yi wa hadisi hidima sosai a wannan zamani. Littafinsa ila'us sunan ya samu karbuwa a duniya, mujallad na farko shafin 113, shekarunsa 40 da rasuwa yanzu. Haka kuma ba laifi bane dan shi kansa mala liman shi kansa ya tada iqama din, ba laifi bane. Amma abinda aka fi so wanda ya kira sallah ya iqama, saboda abinda ya tabbata kenan tsawon rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, ladani da ya kira sallah shi yake iqama, wanda shine mustahabi, abinda ya fi dacewa. Amma dan ba a yi hakan ba kuma ba laifi bane, da liman zai yi iqama, liman yayi iqama da kansa ayi sallah, wannan ba laifi bane. Hadisin da yake hanawa shine hadisin Jabir bin Abdullah, yana cewa naha rasulullah an yakuna al-imamu muazzinan, manzon Allah ya hana liman ya zama ladan. Wannan hadisin bai inganta ba, yana da'iful jami'i saghir hadisi 6624 da silsilatu da'ifa hadisi 4714. Domin haka ma masallatai da dama, kamar in ka tafi Saudiya lokacin aikin haji, zaka ga mutum ne zai kira sallah a zo yayi iqama sannan ya baku sallah, kaga kenan shine liman, shine ladan. Wasu suna tsaki, sai na ce to ina hujjan ku akan cewa laifi yayi, to ai bai kamata ba, ya dai kamata a samu ladan. Cewa bai kamata ba a addinin Allah yana bukatan hujja. Idan shari'a bata hana abu ba sai a koma asali, asali shine aljawab. Don haka ba laifi bane don wani yayi iqama sabanin ladan, amma bai kamata a hana ladan wannan daman ba. Matukar yana masallaci, ba wai uzuri ne ya fidda shi ba, yana masallaci, ba mamaki bayan ya kira sallah ya kama nafila, to sai a kyale shi ya gama nafilarsa kafin ayi iqama. Kafin yayi iqama kada a ce za a raba shi da wannan dama, saboda hakki ne nashi kamar yadda ya tabbata daga cikin ayyukan Bilal a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi na gaba, wa an Abi Huraira radiyallahu anhu, an karbo hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace al muazzinu amlaku bil azani, ladan shi yafi iko da kiran sallah, wal imamu amlaku bil iqamati, shi kuma liman shi yafi iko da iqama, ladan yafi iko da kiran sallah, liman yafi iko da iqama. Duk da cewa ladan da yake waɗannan abubuwan guda biyu, ladan zai kira sallah, ladan zai iqama, amma iko game da kiran sallah yana gare shi, amma wajen iqama bashi da iko, sai liman ya bashi dama. Rawahu Ibn Adiyyi ya ruwaito hadisin, wa ba'afahu, kuma shi da kansa yace hadisin yana da rauni, al-Littafi al-Kamil ka duba silsilatu da'ifa, hadisin 4669, hadisin bai inganta ba. Yace walil Baihaqi nahawuhu, a cikin as-sunanul kubra na al-imamul Baihaqi akwai makamancin wannan hadisin na Abu Huraira. As-sunanul kubra kitabu salati jima'u abwabi salati sifati salati babu la yuqimu al-muadhdhin hatta yakhruja al-imam, hadisi na 2209. Wato a cikin as-sunanul kubra littafin al-imamul Baihaqi nahawuhu akwai makamancin wannan hadisin na Abu Huraira. Sai dai kuma an aliyin min qaulihi, daga sayyiduna Ali, wannan ya danganci maganar sayyiduna Ali, bai jingina ta ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, yani min qaulihi, wato hadisi ne mauqufun ga sayyiduna Ali. Wancan da muka karanta na baya, hadisin Abu Huraira ya jingina ga Annabi, aka ce hadisin bai inganta ba, amma wanda ke cikin as-sunanul kubra an jingina ga sayyiduna Ali kawai, ba jingina ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Lafazin hadisin shine an Abi Abdurrahman As-Sulami an Ali radiyallahu anhu qala al muazzinu amlaku bil adhani wal imamu amlaku bil iqama. Lafazin hadisin kenan, Ibn Hajar bai kawo ba, illa kawai ya baka labari, ya gaya maka a cikin as-sunanul kubra akwai makamancin hadisin Abu Huraira, an ruwaito daga sayyiduna Ali min qaulihi, maganar ta sayyiduna Ali kawai, ba a jingina maganar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Sayyiduna Ali yace al muazzinu amlaku bil adhan, ladan yafi iko da kiran sallah, wal imamu amlaku bil iqama, shi kuma liman yafi iko da iqama. Wannan yana cikin al musannaf na Ibn Abi Shayba, kitabu salati babu al muazzinu amlaku bil adhan wa huwa yu'azzinu wa hal yu'azzinu al-imam, hadithi na 2836 a cikin kitabul musannaf. Ibn Abi Shayba yace qala Sufyanu Thawri yana cewa ya'ani yaqulu al-imam lil mu'azzin, abinda sayyidina Ali yake nufi shine liman zai gaya wa ladan ta'akhkhar, ka jinkirta iqama, hatta atawaddu sai na ji nayi alwala, au usalli raka'ataini, ko sai nayi nafila raka'a biyu. Liman ya gaya wa ladan haka, ka duba silsilatu da'ifa, hadisi na 4669. Hadisin nan Ibn Hajar ya kawo riwaya guda biyu, na farko riwayar Abu Huraira ya jingina ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace hadisin bai inganta ba, amma riwaya ta biyu fa an jingina ta ga sayyiduna Ali kawai, maganar ta sayyiduna Ali ba a jingina ga Annabi ba. Amma in ka lura, Ibn Hajar bai ce maganar sayyiduna Ali tana da rauni ba, sai yayi shiru game da hadisin Abu Huraira, yace wa ba'afahu, amma walil Baihaqi nahawuhu an Ali min qaulihi, sai yayi shiru. Kaga ya nuna maka maganar sayyiduna Ali ta tabbata. Don haka wannan maganar cewa ladan yana da iko akan kiran sallah, liman kuma yana da iko akan iqama, fahihun mauqufan ala Ali, magana ce ingantacciya, amma sayyiduna Ali ne ya faɗa, magana ta kare, ko da ba manzon Allah ne ya faɗi magana ba. Idan aka samu sayyiduna Ali ya faɗi magana, ko malaman hadisi suka ce wannan magana tabbas sayyiduna Ali ya faɗa, ta magana ta kare. Dama manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, kaga kenan an samu sunna ba dole bane sai maganar ta ita ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya riga ya ba mu damar mu rike sunnarsa mu rike sunnar khulafa'ur rashidin bare kuma sayyiduna Ali yana cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka an riga an samu hukunci akan wannan hadisi wannan hukunci tabbatacce al-iqama min sha'anil imam iqama ba ikon ladan bane wannan shine hukuncin da ya fito a fili waye mai ikon iqama liman din saboda haka kai ladan in ka kira sallah in ka shigo sai ka samu wuri ka zauna in ta kai ga za ka yi gyangyadi ne ma to in lokacin liman ya iso ka fita ka saki alwala amma dai maganar iqama sai kuma liman ya zo shine abinda hadisin ya hukunta ba daidai bane ladan ya riki kiran sallah kuma ya riki iqama Allah ya sa mun gane don haka wajibi ne shi liman idan ya zamanto zai yi jinkiri ya kasance yana sanar da ladan ya sanar da ladan idan akwai larura ya gaya masa ga wata ka'ida misali daga yau idan an kira sallah bayan minti 10 baka gani ba shikenan a sa wani kawai to ya ba wa ladan dama don haka ladan idan lokaci ya yi minti 10 ya gani sai ya ce wani wuce a nan ladan bai taka haƙƙin liman ba amma ladan haka kuro daga kiran sallah ya shigo masallaci dubi wani sai ya ce wuce gaba to ya shiga haƙƙin liman Allah ya sa mun gane al-wajib ala al-imam an yaj'ala li jama'ati al-masjid waqtan ma'luman wa yakunu yasira wajibi ne liman ya yanke wani lokaci ga jama'a saboda kar a samu sabani abinda zai kawar da sabani wajibi ne yani hadha ablagh fi qat'i tanazu'i bayna ahli al-masjid wannan shine abinda ke yanke gardama tsakanin masallaci abinda zai nuna maka cewar ana iya hakan shine labarin da yazo cikin sahihul bukhari da sahihu muslim labarin sahal bin sa'd as-sa'idi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zahaba ila bani amr bin auf liyasluha bainahum an samu sabani cikin wato wata unguwa ta banu amr bin auf sabanin da aka samu ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda aka sai manzo Allah ya tafi saboda yayi sulhu a tsakanin mutanen nan to ya tafi yayi sulhu fa hanatu salat sai lokacin sallah yayi fa jaa al muazzin ila abi bakrin ladan yazo ga sayyiduna abubakar shine bilal fa kala sai ya tambayi sayyiduna abubakar atusalli lin nas fa uqimu shin zaka yi wa mutane sallah in ka da iqama kala na'am sayyiduna abubakar ya ce kware ko zan yi fa salla abubakarin aka yi iqama sayyiduna abubakar ya wuce aka kama sallah fa jaa rasulullah sai ga manzon Allah ya dawo wan nasu fi salati mutane kuma na cikin sallah فتخلص حتى وقف في الصف النبي صلى الله عليه وسلم يرى تاتيد يشغو صفو فصفق الناس متاني سنا تتافي متاني نا تتافي saboda wannan lokaci suna kokarin nuna sayyidina Abu Bakar cewa mai wuri ya zo wato manzon Allah ya iso wa kana Abu Bakar la yaltafitu fi salati Sahal bin Sa'd yace shi ko sayyidina Abu Bakar dama fa in ya fara sallah baya waiwaye idan sayyidina abubakar yana sallah baya waigawa da kansa falamma aktharan nasu tasfika iltafata lokacin da mutane suka yawaita tafi sai sayyidina abubakar ya waiga faraa rasulullah sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashara ilayhi rasulullah sai manzon Allah ya masa ishara an imkus makanaka ka tsaya a wurinka kai sallah manzon Allah ya mar ishara ka ci gaba farafa abubakar radiyallahu anhu yadayhi sayyidina abubakar ya daga hannuwansa guda biyu fahamidallah ya gode ma Allah ala ma amarahu bihi rasulullah min zalika saboda wannan umarni da manzon Allah ya mar yana ma Allah godiya ya samu shaida daga bakin manzon Allah domin abin godiya ne idan manzon Allah yana sahu yace ci gaba da sallah ya tabbata sallarka ta inganta kaga kenan ka samu karbuwa a wajen Allah don haka yasa sayyidina abubakar ya daga hannuwansa a sallar yayi ma Allah godiya sun masta a karata ya ja baya ya yi ma Allah godiya saboda shaidar da ya samu ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai ya ja baya hatta tawafi safi sai da ya daidaitu a sahu na farko فخرق الصفوف منذ الله يرات صهو حتى قام عند الصف المقدم سيدا منذ الله يتأي صهو نفرق وفيه أن أبا بكر رجع القهقرة سيدنا أبو بكر يقوم دبايا وتقدم رسول الله منذ الله يوجي قبا فصلى أكي صلى فلما انصرف لوكتين ديقى ما صلى يجيو سيدي يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك me ya hana ka tsaya din ka tabbata ka ci gaba tunda na maka umarni manzo Allah ya gaya mar haka fa qala abubakar sai manzo sayyidina abubakar yace ma kana libni abi quhafata an yusalli bayna yaday rasulillah ba abu ne mai yuwa ga dan abu quhafa yayi sallah a gaban manzo Allah inji sayyidina abubakar yace wannan shine fahimta ta ce ba zai yi in yi limanci kana bayana ba ya rasulullah فقال رسول الله سيما ذا الله يجي عليك لصحابي يجي موسو مالي رأيتكم أكثرتم تسويق أكثرتم التسويق ليساكوكما نجا كنا يوان تاجي كنا يوان تتاجي الحالي كنا صلى دا چنتاتين بالي في بني سيدك وانا رانا دا مزان الله يهانا من رابه شيء في صلاته واند دوانا أبو يدا ميشي أشكين صلى فليصبه سيئي تسبيه يجي سبحان الله maza Allah ya koyar da su fa innahu idza sabbaha domin idan kace subhanallah iltufita ilayhi za a waiga a kalle ka wa innama tasfiqu linnisa ma su tofi tafi su ne mata wato tafi na mata ne ku maza ku yi subhanallah shine tasbihi hadithin yana sahihul bukhari da sahihu muslim al-imam an-nawawi asharhin hadithin nan sharhu sahihi muslim juz'i na hudu shafi 120 ya kawo fa'idoji masu yawa wanda hadisin nan ya karantar da mu fa'idojin suna da yawa daga cikin fa'idojin yace fa tabaribu almar'a batna kaffaha alayman ala dhahri kaffaha alaysar wannan hadisi ya karantar da mu cewa mata suna tafi idan wani abu ya rikice a sallah sai su yi tafi maimakon su daga murya su ce subhanallah maza kuma fa za su ce subhanallah ba tafi za su yi ba tafin da matan ma za su yi al-imam an-nawawi yace la tabribu batna kaffin ala batni kaffin kada ka buga cikin tafi na dama da cikin tafi na hagu ala wajhi al-la'ib wallahi wannan irin tafin ana yin sa ne saboda sharhuliya saboda wata tafi da ake hada cikin tafin dama da na hagu a buga wannan tafi ba irin sa ne ake umarni da shi ba ya za ta yi tabribu batna kaffaha al-ayman cikin tafin dama za ta buga ala dhahri kaffaha al-aysar ta buga bayan tafin hagu kaga tafin da matan za su yi dama ne za a buga bayan hagu ba cikin dama a buga da cikin hagu ba in aka yi haka al-imam an-nawawi yace idan mace ta yi irin wannan tafi ta buga da cikin dama da cikin tafin hagu ala wajhi al-la'ib wal-lahwi fa in fa'alat hadha ala jihati al-la'ib batalat salatuha idan mace tayi irin wannan tafin a sallah sallar ta baci li munafatihi as-salata kaga hadisin ya karantar da mu yanda ma mata za su iya fadakar da liman idan ya samu kuskure koko yanda maza za su fadakar da liman idan an samu kuskure a sallah الامام النووي يجي وان الامام اذا تاخر عن الصلاه اذا لمن يجي كري بيزو صلى با تقدم غيره بالله بني دون وني يا جا جماعه اما انا شرطي شيني اذا لم يخف فتنه وانكارا من الامام اذا ان صلى امام با زي تاد هنكلي با واتو اذا يا تهو يترس وني يا با ده صلاه وفيه ان المقدم حديث كما ina karantar da mu cewa idan aka ce wa naje ka kai sallah da yana da kyau kafin an ishara ga mutun an yakuna afdal alqawmi dubi wanda yake daraja ko wanda ya san addini ko wanda yake da alamar kamala anan ake cewa akwai kuskure ladan ya wuce gaba ya bada sallan a maimakon ya sa wani ya bada sallan me yasa bilal bai wuce gaba ba me yasa bilal tunda manzon Allah baya nan bai wuce gaba ba yace abubakar zo kai duk da cewa ba laifi bane saboda shi ladan din ya wuce gaba ya bada sallah a kasancewar babu liman Allah ya sa mun gani littafin al-samar al-mustafa fi fiqhi sunnah wal kitab na albani a mujallal na farko shafi 227 yace wala tuqamu salatu illa idha kharaja al-imam ila al-masjid iqamar sallah mai riga mun ji cewa haƙƙin liman ne iqamar sallah yaushe ake tada iqama tunda haƙƙin liman ne idan liman ya fito zuwa masallaci da zarar liman an hange shi to ladan yana iya tada iqama sai an tabbatar an hange liman kafin ayi iqama me dalili saboda akwai hadisin Jabir bin Samura kana mu'adhdhin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yu'adhdhin ladanin manzon Allah yana kiran sallah inji Jabir thumma yumhil sannan ya jira fala yuqimu ba zai yi iqama ba hatta idza ra annabiyya sai ya hangi annabi kad kharaja ya fito daga gida aqama salata hina yarahu sai ya tada iqamar sallah lokacin da ya hangi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya nuna cewar ba a yin iqama sai an hangi liman domin tana yiwa kai iqaman alhali liman baya magari don haka ba a yi iqama sai an hangi liman ya shigo wannan yana sahihu sunan abi daud hadithin 536 fa hada yanha al musallin an itharati al jamaa ala al imam wa tabyiq ala al muadhdhin bi iqamati salati duna idhn al imam idan aka ce iqama haqqin liman ne magana ta kare ba wani leƙe-leƙen window ina liman ya iso bai iso ba tunda haƙƙinsa ne sai a jira shi sai ya zo Allah ya sa mun gane in za a yi haƙuri a jira shi sai ya zo to rigima ta ƙare in ma ya kasance ya ɗauki lokaci ne bai zo ba jama'a sun daɗe suna jiransa sai a yi mai nasiha Allah ya gafarta mala a ringa gaggautawa koko a ba mu dama in ka wuce minti ka za mu sa wani koko tunda akwai na'ibi sai ya wuce amma babu wannan ka'ida kawai dan liman ya danyi jinkiri sai wani ya wuce gaba babu shakka wannan ya saba ma sunnar manzon Allah fa huwa yujlibu dhaga'in wal ahqad wala yajuzu al iftiyatu ala al imam haqqin liman ne iqama haqqin liman ne inji sayyidina ali tunda an ce haqqin liman ne bai kamata a kwace mar ba bai kamata a kwace mar ba idan yayi kuskure sai a mai gyara idan an same shi da kuskure sai a yi masa nasiha musamman kasancewar akan samu na'ibai wanda suna iya sharadi su ya su bayan minti kaza in ban zo ba wani ka ci gaba shi ma in bayi nan bayan minti kaza wani ya ci gaba idan an bi haka to an bi sunna sannan an yanke rigima babu sauran rigima tsakanin mutane shine Albani yake cewa wala yaqumu an-nasu illa idza ra'awhu kharaja walau uqimati as-salatu qabla dhalik yaushe ake iqama sai an hangi liman amma yaushe mutane za su miƙe su daidaita sahu za su miƙe ko da ana cikin sahu yaushe za su miƙe sai su din mamu sun hangi liman ya shigo lokacin ne aka tilasta ya kamata su miƙe saboda akwai hadithin Abu Qatada Qatada yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimati salatu idan aka yi iqamar sallah fala taqumu kar ku miƙe hatta tarauni sai kun gani wannan ya nuna ana iya yin iqamar ma mutane na zaune ba sharadi bane ya zama sai an miƙe tsaye kafin na ake iqama amma ko da an yi iqama ba a son ma mu su miƙe alhali liman bai iso ba matukar ba a ga liman ba to ba a yi iqama annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya hana idza uqimati salatu fala taqumu hatta tarawi kar ku miƙe sai kun ganni wa alaikumus sakina a samu nutsuwa tare da ku hadisin yana sahihul jami'i saghir hadisin 370 malamin yana cewa fil hadisi dalilun ala anna an-nasa la yaqumuna ila salati hatta yarawu al-imam fil masjid hadisin yana nuna cewa mutane ba sa miƙewa a gyara sahu wato sai liman ya shigo masallaci hatta ya rawul imam fil masjid yaushe ake iqama idan an hangi liman yana zuwa ko da bai shigo ba yaushe jama'a suke miƙewa tsaye ba wai liman yana waje ba sai ya shigo kaga akwai bambanci tsakanin iqama da miƙewa sahu iqama ba a yin ta sai an hangi liman ko da ta window ne ladan ya hange shi shikenan zai tada iqama ba laifi kuma wani abin mamaki wani lokaci kafin ma Bilal ya gama iqamar manzon Allah ya kabarin harama wato ba sharadi bane sai ladan ya gama iqama kafin liman ya ka barin harama. Don haka Bilal yakan yi iqamar kafin manzon Allah ya iso, amma sai ya hange shi. Su kuma mutane fa annabi ya hana su da kansa, ko da an yi iqama kar ku miƙe sai na shigo. Kaga kenan sai ya shigo cikin masallacin. Ka duba tamamul minna shafin 151 yana cewa yambagi taqyidu zalika bima idza kana al-imamu fil masjid, sai liman yana cikin masallaci jama'a suke miƙewa. In ka duba sunan Tirmidhi bayan waɗannan hadisai da muka karanta na bulugul maram, al-imamu Tirmidhi ya ce wa qad kariha qaumun min ahli al-ilmi, malamai da yawa sun kyamaci, min ashabin nabi, tun daga sahabban annabi wa gairihi, tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai da sauransu, an yantabira an-nasu al-imama wa hum qiyamun, ba a son mutane su jira liman alhali suna tsatsaye, sai dai ku jira liman kuna zaune. Ba a son mutum ya jira liman yana tsaye, domin jiran liman a tsaye shike sa kaji ana cewa ladan lokaci fa yayi, saboda kana tsaye ka gaji da tsayuwa, zaka fara cewa wani ya wuce. Amma in a zaune kake baka ko damuwa, kana zikirin Allah subhanahu wataala. Wannan sahabbai, inji al-Imam Tirmidhi, zuwa ga malamai na farko sun kyamaci a ce ana jiran liman a tsaye, sai dai a jira shi a zaune. Wa qala ba'dhum idza kana al-imamu fil masjid fa uqimati salat fa innahum yaqumuna. Akwai ma sahabbai dake da fahimta cewa ko da liman ya shigo masallacin, an yi iqamar sallah, ba ka'ida bane ka miƙe sai ladan ya kai ga qad qamati salatu, lokacin ne ya zama dole ka miƙe. Wanda an samu labarin Anas bin Malik, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, yana yin haka. Hakanan in ka duba sunan masailu al-imam Abi Dawud, an yi tambaya ga al-imam Ahmad bin Hanbal, mata ya kumu nasu ila salati, yaushe ne yake zama ka'ida mutane su miƙe idan aka yi iqama? Sai al-imam Ahmad bin Hanbal ya ce idza qala al-muazzin qad qamati salat, lokacin da ladan ya ce qad qamati salatu, lokacin ne yake zama ka'ida ka miƙe sai. Ko da liman din ma ya shigo masallacin, ba ka'ida bane ka miƙe. Na'am, ya kamata, amma ba sharadi bane. Da abin laifi ne babu shakka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai. In ka duba Fathul Bari, yana ta'aliki ma hadisin Abu Qatada da muka karanta, babu mata ya kumu nasu idza ra'u al-imam inda al-iqama, mujallal nabi shafi na 95. Ibn Hajar ya ce wa amma idza lam yakun al-imam fil masjid, amma idan liman baya cikin masallaci, فذهب الجمهور اكثر ما لمن سنه فهمتر su itace ila annahum la yaqumuna hatta yaraw, mutane kada su miƙe sai sun ga liman, wanda shi da kansa manzon Allah haka nan ya faɗa. In ka zo fatawul lajna mujallal shi da shafin 335, tambaya ta 6108, ana cewa fil haqiqa al amru fihi sa'a, ba laifi bane, saboda mutum an daidaita sahudin, misali lokacin da ladan yake iqama liman bai shigo ba, yana waje ladan yana iqama, mutane su miƙe, ba laifi bane. Amma abinda manzon Allah ya faɗa shine sai an gan shi, wato kenan idan dai ya riga ya iso masallacin. Abinda ya fi dacewa shine a kyale liman ya shigo cikin masallaci kafin nan jama'a su miƙe. Wannan shine fatawa ta Ibn al-Utsaimin, kamar yadda zuwa littafin sa Ash-Sharh al-Mumti', mujallad na 3 shafi na 8. Mu ci gaba. Yace wa an Anas radiyallahu anhu, an karbo hadisi daga Anas, Allah ya kara masa yarda, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace la yuraddu ad-du'a'u bayna al-adhan wal iqama, ba a kin addu'a da aka yi ta tsakanin kiran sallah da iqama. Wato idan aka yi addu'a tsakanin kiran sallah da iqama, ba a mayar da ita, addu'an Allah yana karbanta. In aka ce ba a mayar da ita ba, ta ita kenan, ta ita ga Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu an-Nasa'i, al-Imam an-Nasa'i ya rawaito hadisin a littafin sa Amalul Yawmi wal Layla, hadisi na 67 zuwa 69. Wa sahahahu Ibn Khuzaima, Ibn Khuzaima ya ce hadisin ya inganta a littafin sa Sahihu Ibn Khuzaima, hadisi na 425 zuwa 27. Kuma hadisin yana musnadul Imam Ahmad, yana sunan Abi Dawud, kitabu salati babun fi du'a bayna al-adhan wal iqama, hadisin 521, lafazin nan da yazo a cikin bulugul maram. ya zo kamar haka a cikin sunan Abi Dawud. Sannan al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin nan yana kitabu salati babu ma jaa anna du'a la yuraddu bayna al-adhan wal iqama hadisin 212 yana kuma yana kitabu da'awati babun fil afwi wal afiya hadisi na 3594. Hadisin al-Imam Tirmidhi ya zo da lafazi da ya dan bambanta da wannan lafazi da yake cikin Bulughul Maram yana cewa addu'a la yuraddu bayna al-adhan wal iqama kaga anan aka ce la yuraddu addu'a bayna al-adhan wal iqama wannan riwaya ce ta al-Imam an-Nasa'i da al-Imam Abu Dawud amma riwayar al-Imam Tirmidhi addu'a la yuraddu bayna al-adhan wal iqama ita addu'a ba a mayar da ita idan aka yi ta tsakanin kiran sallah da iqama sai aka samu ƙari a riwayar al-Imam Tirmidhi fa ma za naqul sahabbai suka ce me za mu ce me ya kamata mu roki Allah kaga da suka ji fa'idar lokaci sai suka nemi sanin kuma abin da ya kamata su roka sahabbai suna da zurfin ilimi manzo Allah ya karantar da su wani lokaci na ijaba lokacin ijaba lokacin da ake amsa addu'an bawa daga cikin lokuta da Allah yake amsa addu'o'i akwai tsakanin kiran sallah da iqama sahabbai na ji sai suka ce to me zamu ce ya rasulullah me ya kamata mu roka idan aka ce Allah yana amsar roko kaga kana da bukatu ba ma sai ka tambaya ba amma sahabbai suna son su san abinda ni'ima ta duniya da tafi cancantar dan adam ya roka inda zaka san lokacin ijaba inda zaka san lokacin ijaba wace bukata ce ta duniya ya kamata ka gabatar sai manzon Allah yake sallallahu al-afiya fid dunya wal akhirah ku roki Allah lafiya a duniya da lahira magana ta kare ni'ima in ka samu lafiya a duniya ka samu ni'ima in ka samu lafiya a lahira ka samu ni'ima ku roki Allah al-afiya Allah ya muku rangwame ya muku sassauci a rayuwarku domin al-afu yana nuna sassauci a rayuwa ba tsanani idan bukata ne ta zo bukatan nan kana samun biyan ta cikin sauki ba tare da ka wahala ba shine al-afu idan ma ciwo ne ya same ka ciwon nan zai zo ma da sauki babu tsanani shine al-afu ya zama komi yake samun ka a rayuwarka na duniya yana da sauki baya tsananta sai zama ka samu irin wannan a nan duniya da lahira to babu shakka babu bukatar da tafi wannan hadisin nan ya inganta babu shakka shi yasa yake wa sahahahu ibnu khuzaima ka duba irwa'ul galil hadisi na mujallal na farko shafi 262 da sahihu sunan abi daud hadisi na 489 da sahihul jami'i sagir hadisi na 2408 amma wannan karin babu shakka yana da rauni ta sahabbai da suka yi wa manzon Allah tambaya me zamu ce wannan ya taho a sunan Tirmidhi ne kadai don haka yasa Ibn Hajar bai ma kawo shi a cikin Bulughul Maram ba amma anan addu'an nan da aka faɗa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai mana ishara shin zamu daga hannu ko ba zamu daga ba illa dai manzon Allah ya faɗa mana cewa addu'a tsakanin kiran sallah da iqama Allah yana amsanta anan idan ka daga hannu kai laifi yadda malamai suke sabani a kai tunda ba a samu nassi karara wanda ya nuna cewa ana daga hannu ba kar ka daga fahimtar wasu malamai kamar misali bin baz in ka duba fatawa majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a mujallal na 6 shafi 158 wasu malamai na cewa a idan kaga an ce ayi addu'a wuri a wani guri sannan kuma ba a gaya maka ana daga hannu ba to zaka daga saboda asali ita addu'a ana daga hannu abinda ya tabbata a sunnar manzon Allah da fahimtar Ibn al-Usaymin babu laifi dan mutun ya daga hannuwansa misali bayan kiran sallah kafin iqama yayi addu'o'i amma ba sharadi bane saboda ita addu'a ko da baka daga hannu ba roƙon Allah da kake shine muhimmi don haka inda ma za ka yi nafila a cikin nafilan kai addu'a wannan addu'an tafi karfi saboda ta dace da lokacin ijaba na biyu ta dace da nafila tsakanin kiran sallah da iqama kaga ta dace da wata sunna sannan kuma addu'an aka yi ta a cikin sallah lokacin da ake ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala wannan addu'an ta fi tasiri wato ya fi tasiri akan mutumin da zai daga hannuwansa kawai ya yi addu'a tsakanin kiran sallah da iqama duk da cewa ba laifi ba ne a nan ba a yi magana akan bayan iqama ba. Wannan addu'a tana maganar tsakanin kiran sallah da iqama, ba a ce tsakanin iqama da sallah ba. Ya kamata mu bambanta tsakanin kiran sallah da iqama, lokaci ne na ijaba. To tsakanin iqama da ta da sallah fa addu'a a lokacin fa, malamai suna cewa idza khussita ad-du'a'u bi shay'in min ghairi dalilin sahihin kana bid'a. Idan aka kebe addu'a da wata siffa ko a wani lokaci babu dalili ingantacce, to wannan addu'a tana zama bid'a. Ka duba Zadul Ma'ad mujallal na farko shafin 201 da Irshadus Salikin shafi na 46, Al-Mahkamul Matin shafi na 82, Aqta'ul Musallin shafi na 46, Bida'un wa Aqta'ul Musallin shafi na 77. Mutum ya daga hannuwa yana addu'a bayan an gama iqama, kafin ai kabbaran harama, wannan ba shi da asali a sunnar manzon Allah. Hadisi na karshen babi shine yace wa an Jabir radiyallahu anhuma, anhu yasa kawai ko an karbo hadisi daga Jabir, Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal, manzo Allah yace man qala hina yasma'un nidaa, wanda ya fada a lokacin da yake jin kira, yake jin kira na sallah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'awati tamma, ya Allah mahalicinmu wanda ya mallaki wannan kira da ake yi cikakkiya, domin cikakkiyar kira ita ce kiran da ake maka zuwa ga bautan Allah, wa salatil qa'ima, da kuma sallah da take tsayuwa a yanzu, ati muhammadan alwasilata walfadila, ka ba wa muhammad alwasila, ka ba shi dadin falala, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata, ka ba shi wato ka tada shi a kiyama da muqami na yabo wanda ka masa alkawari, asa rabbuka an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, akwai fatan Allah zai tada kai a kiyama ya baka wani mukami na yabo. Mukami na yabo shine mukamin ceto ga halittu a filin hisabi. Kana roƙon Allah ya tabbatar da alƙawarin nan da ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce wanda ya yi wannan addu'a, hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama, cetonsa yana wajaba a kaina a ranar tashin kiyama. Wato wajibi ne gare ni, ni kuma in ma ceto, saboda annabi zai biya ka, kai ka masa addu'a shi kuma zai biya ka. أخرجه الأربعة ما لم يهدسك في تدوان حديثي الإمام البخاري ينا كتاب الأذان باب الدعاء عند النداء، الإمام أبو داود ينا كتاب الصلاة باب ما جاء في الدعاء عند الأذان، الإمام النسائي ينا كتاب الأذان باب الدعاء عند الأذان، الإمام الترمذي ينا كتاب الصلاة أبواب الأذان. رواية الإمام الترمذي أكثر مكاري إلا حلت له شفاعة يوم القيامة، ceto tana wajaba a kansa a ranar kiyama. Kuma hadisin yana sunan Ibn Maja, saboda haka ba za a ce akharajahul arba'a ba, sun fi al-arba'a. Wannan yana daga yan kananan kurakure waɗanda Ibn Hajar ya yi a cikin Bulughul Maram. Hadisin yana sahihul Bukhari, yana sunan Abi Dawud, sunan Nasa'i, sunan Tirmidhi, sunan Ibn Maja, kitabul azan wa sunna, yana ma a sunan al-kubra na al-imam al-Baihaqi. A littafin as-sunan al-kubra ne aka samu ƙari, innaka la tukhliful mi'ad, kuma shi ma ƙarin Ibn Baz yana cewa yana da kyau kamar yadda ya zo a fatawarsa. Abubuwa guda uku ne ya kamata a ce mutum ya yi idan an gama kiran sallah. Lokacin da ladan ya ce la ilaha illallah, ya gama kiran sallah kenan, kai ma za ka ce la ilaha illallah, sai ka yi abu uku. Da ka ce la ilaha illallah, karka ce Muhammadur Rasulullah, wannan labari kake bayarwa ba salati ba. Idan ka ce la ilaha illallah, abubuwa guda uku za ka yi. Na farkonsu shi ne salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi Muhammadur Rasulullah da kake faɗa ba salati ba ne, labari kake bayarwa. Salati shi ne Allahumma salli, kana addu'a ya Allah ka yi salati, wannan shi ne salati. Amma Muhammadu Rasulullah, kana bada labari Muhammad manzon Allah ne, kaga ba salati ba ne. Idan ladan ya ce la ilaha illallah, ka ce la ilaha illallah, na farko sai kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda hadithin Abdullah ibn Amr ibn Hajar bai kawo littafin Bulughul Maram ba, ya kamata kuma a ce ya kawo wannan hadisi. saboda yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutum yayi bayan an gama kiran sallah. Abu na farko shine salati ga annabi. A hadisin yanda yazo yana sahihu Muslim kitabu salati babu istihbabil qawli misla qawlil muazzin, hadisin 384, annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tum muazzinan, idan kun ji wani ladan. Wannan shi yasa duk inda ka ji ladan yana kiran sallah sai ka amsa, sai dai idan kana amsa na wani to ba za ka amsa na wani ba sai ya gama. Idza sami'tum muazzinan, in dai kun ji wani mai kiran sallah, fa qulu mithla ma yaqulu, sai ku faɗi irin abin da yake faɗa. Bayan ya gama, thumma, kaga aka ce thumma, abinda za ka yi bayan ya gama, sallu alayyakum min salati, fa innahu man salla alayya salatan, dan duk wanda ya min wani salati, sallallahu alayhi biha asharan, Allah zai masa salati 10 a madadin guda ɗaya da ya min. Thumma, bayan kun min salati, sannan saluliyal wasila, ku roƙa min Allah ya bani alwasila. Kaga kenan hadisin nan ya kamata ya zo kafin hadisin Jabir bin Abdullah, saboda sai an yi salati sannan ake roƙawa annabi alwasila. Menene alwasila? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace fa innaha manzilatun fil janna, wani muƙami ne, wani masauki ne a gidan aljanna, wani masauki a gidan aljanna. Don haka babu wata fassara da za a yi illa wanda manzon Allah ya faɗa, don babu wanda ya taba ganin aljanna. Abinda manzon Allah ya faɗa shi zaka faɗa. Sunan wannan matsayi alwasila muƙami ne guda a cikin aljanna. La tambagi illa li abdin min ibadillah, mutum ɗaya ne tak Allah zai bashi wannan muƙami, kuma Allah bai gaya wa annabi zan baka ba, bai kuma gaya ma kowa zai bashi ba. Amma annabi ya san akwai muƙami na nan a aljanna mai suna alwasila. Manzon Allah ya ce to tunda ina da al'umma ku taya ni addu'a, ku taya ni addu'a. Manzon Allah ya ce ku taya ni addu'a. Wa arju an akuna ana huwa, ina fatan in zama ni ne zan samu wannan mu. Kaga kowa yana son alheri ma ransa. Manzo Allah yake fa man sa'ala li alwasila, wanda ya roka min abani, hallat alaihi shafa'a, to ni kuma ce tonka wajibi ne a kaina sai in biya shi. Ka roka wa annabi shi kuma sai ya biya ka, ya ma ce to. Kaga kenan abu na farko da ladan ya gama kiran sallah, salati ga annabi. Salati na da lafuzza da yawa. Sannan hadisin Jabir din nan da yazo a ƙarshen babi, saboda sai an yi salati sannan a roƙa wa annabi alwasila. Idan ladan ya gama kiran sallah, la ilaha illallah, za ka ce la ilaha illallah, sannan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ka gama salati. Sannan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Sannan na uku mu koma hadisin Anas, bayan ka gama salati ga annabi, ka yi roƙon alwasila ga annabi, sannan ka yi makanka addu'a. Kaga kenan sannan ka yi makanka addu'a tsakanin kiran sallah da iqama. Amma bai jera su yanda suka zo din kamar yanda muka jera ba. Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa. Allah ya mana gafaran kuskure, kuma a yi haƙuri ba za mu amsa kowace tambaya ba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.